yanzu haka dai wannan batu na ci gaba da daukar hankalin jama'a lawa kafofin yada labarai huraren taron jama'a kasuwanni tashoshin mota makarantu ofisoshin gwamnati da sauran wurare da jama'a ke taruwa a fadin jihar Kano
Sunana Ibrahim Abdullahi wannan tarihi ne ke maimaita kansa ai a baya akwai sunusu na farko wanda in ka dubi tsarin shi Malam Muhammadu sunusu na biyu ka san mutum ne ba mai tsoro ba ya gaji kakansa kamar yadda ake magana akan tsayawa kan gaskiya wancan sarkin Kano Muhammadu sunusu na biyu ai an bincike shi
Assalamu alaikum sunana Umar Ibrahim Usman gaskiya ina goyen baya gwamnati da bincike wannan abu saboda Najeriya corruption yayi yawa a ciki ya kamata a bincika a tabbatar da mai gaskiya
sunana Umar Abdulwaruri in ana hanyar masarauta tana da laifi to gwamnati ma tana da laifi kaina na bahaushe cikakken bahaushe kuma dan Kano aka ce za a taba masarauta ba zan ji dadi an ga yana taimakawa jama'a to dole ne a dawo da shi mana dan a tsige yi sarki za ka ga sama da bayan Allah mata da goyonsa da komai ana taimakawa masa wannan abin yawa ne yanzu gwamnatin tarayya sun ce za su yi mana kaza za su yi mana kaza sun mana sai dai a ce za a binciki mai taimako to su mu ma muna binciken su ma su zo muna binciken su taimakon da suka ce za su yi mana ba su yi mana ba
sunana Sadiq Galadima busara aina duk wanda yake da laifi hukuma tana da hurumin ta bincike shi kowaye tunda duk wanda yake rayuwa bai fi karfin hukuma ba saboda hukuma tana sama da kowa idan har akwai hujjojin da ake tunanin cewa an kawo wanda misali cewa yayi din ya kamata hukuma ta bincike shi
wasu kanawa kenan suke bayyana ra'ayinsu game da yunkurin hukumar yaki da rashawa ta jihar Kano na gudanar da bincike akan majalisar masarautar Kano sai dai masu kula da al'amura suna ci gaba da yin fashin baki akan wannan batu Dr. Muhammad Hadi Musa masanin kimiyyar zamantakewa ne kuma mai sharhi kan lamuran da suka shafi harkokin mulkin fada
masarauta tana da wani matsayi a cikin zukatan al'umma wanda wannan matsayin ya sa ana ganin sarki uban kowa ne to shi kuma uba wato kamar yana da wani iko na tafiyar da dukkanin wato kudade da suke tare da shi a masarauta ba tare da tilas ya fito yayi wa ƴaƴansa bayani kowa ya kamata ya ja kimarsa ya ja darajarsa masarauta ta ja darajarta ta yadda dukkanin kofofi da ta bude waɗanda suke sawa ake iya kawo mata farmakin ta zauna ta duba su ta yi nazarin su ta rufe wannan kofofi ita kuma bangare na gwamnati ta gane cewar wato tunda masarauta uwa ce uba ce taba masarautar da kake yana daidai da taba kamar daraja na wanda yake shugabanci a wannan lu a wannan gurin masarauta tsari ne da al'umma suka yadda da shi tsari ne da yake tafiyar da al'adar su yake tafiyar da addinin su da tsare-tsaren mutuncin su saboda haka taba wannan yana daidai da taba wato mutuncin al'umma
Dr. Muhammad Hadi Musa kenan a nan Kano a ranar 2 ga watan gobe na Mayu ne idan Allah ya kai mu jami'ai daga majalisar masarautar ta Kano ake saran za su amsa sammacin da hukumar yaki da rashawa ta jihar Kano ta aike musu game da wannan batu Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria